السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau ma muna 22 ga watan Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 muna kuma 22 har wa yau ga watan 6 shekara ta to ne na fada da 2022 wancan kuma 1443 mun hadu da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake Bariki GRA a garin Gumel dan ci gaba da karanta alqur'ani mai girma da jin fassarar ma'anonin shi gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya hore a ranar yau ba mu samu damar karatu ba a dalilin iska da ruwa da aka wuni da shi muna fata niyoyinmu da yunkurin da muka yi Allah ya ba mu lada ya sa mu na alkhairi a ciki yau kuma za mu bude karatu ne a sabuwar sura suratul tahrim wanda malam zai karanto mana bismillah آية تفرقوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيار دا مالي كرانتو إيجاك سي آيات فرقو أتكين سورة التحريم أكا أكي مسونا سورة سورة التحريم سورة دا تكي بيان أكام حرم تاما كي وانا أبو التحريم هيني حرم تاما تو أكا أبن دا من ذان الله صلى الله عليه وسلم يحرم تاما كيش والنمبة سورة تزوتا بعد الأباري ayoyinka daga farko zuwa ƙarshe ayoyi ne guda 12 idan ka dauko jarange sura daga farkon alqur'ani zuwa kanta zaka tada ita ce sura ta 66 tana kuma cikin surorin da kai tsaye Allah madaukakin sarki yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya ayyuhan nabiyyu kai tsaye haka Allah madaukakin sarki ya ambaci alfarmashi da muqamin shi wasu surorin akan ambaci sifar shi ko halin da yake ciki kamar ya ayyuhal muzammil ko kuma ya ayyuhal muddassir wani lokacin kuma umarni ne za a yi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sura sai Allah madaukakin sarki yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كيوانا النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتي مشي لما دمينيني تحرم ما أحل الله لك كيكي حرم تاما كنك ما أحل الله لك أبندا الله مطوك كنسرك يا رجا يا هلتا شجريك kamar tambaya ce ta gin goyen baya Allah ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan menene kake haramta abinda Allah ya halasta a gare ka tabtaghi marbata azwajik kana mai neman yardar matayenka wallahu kafin Allah ya faɗi hukuncin ko me za a yi sai Allah ya ce shi Allah madaukakin sarki ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne kai wallahu Allah mai gafara ne wallahu ghafurun Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai ne to zamu ji kamar tambaya ce ayar ta bude da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna da darussa masu tarin yawa na zamantakewa a cikin ta يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ميسا كي حرمت أبين دا الله يهلت أغريك الله سيقوي menene abin da Allah ya halasta ga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta akan shi malamai suna da riwaya guda biyu dangane da sababin saukar ayar sababi na farko duk bayan sallar gada aka hadisin ya ambata salatul gada qad takunu salatul zuhur wa qad takunu salatul isha ko dai ta kasance sallar azhar ce ko ta kasance sallar isha sallar al'asr duk ana kiran su salatai al-ghada to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ida wannan sallar daga cikin su to in ya shigo gida dukkanin dakunan matayen shi yana higa zai shiga wannan dakin su tattauna su dan yi zance minti 3 minti 4 minti 5 sai ya fito sai ya shiga wannan dakin sai ya sake fitowa sai ya shiga wannan dakin sai ya sake fitowa sai ya shiga wannan dakin duka dakunan matayen sa guda 9 sai ya zagaya su in ya gama sai kuma ya sake fitowa waje sai saurari wadanda zai saurara a waje to ɗaya daga cikin matayen shi sai ta yi tafiya zuwa gidansu sai aka yi mata wata kyauta malamai suka ce akatu asalin kamar kurtu ne ko ƙwarya ta zuma sai aka bata kyautarta so wannan zuma da ta kawo sai ta ajiye cewa to barata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gata da wannan zuma din to duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin ta a bayan wannan sallar ta al'asr in sun tattauna sun yi komai ko suna cikin tattauna sai ta bude wannan ƙwaryar ta zuma sai ta zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana son abu mai zaki yana son abu mai dadi dan haka in ya tsaya shan wannan zumar to tunda minti hurhudi yake yi ko minti 5-5 a dalilin wannan shan zuma din sai ya yi minti 6 ko minti 7 ko minti 8 kuna da sa ido sai mata suka lura cewa to ai a wannan daki wasu malaman sukan ce daki ne na Nana Hafsa a wata riwaya wasu riwayar kuma daki ne na Zainab bintu Jahsh in ya zauna a dakin sai a ga yana yin minti 8 ko minti 9 wani lokacin minti 10 sai abin ya fara damun wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me ita wannan a dakin ta ake minti 10 me yake faruwa me take wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce Nana Aisha Allah ya kara mata yarda tunda tana son mijinta tana son abin ta hayta so ta gano me yake faruwa ake wannan minti in zan kara in kara in zan iya ni ma in iya a bincike sai aka gano mata zuma ce ake bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yi dabara ya za a yi ta samu zumar ya za a yi ta mallaki abin da manzon Allah zai dade a dakin ta ba a samu ba sai ta ce to a haramta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shan wannan zuma ya za a haramta masa aka ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangare guda biyu ne matan gidan sun raba kansu guda biyu wannan bangaren tasu ta zo daya wannan bangaren tasu ta zo daya wannan bangaren suna taya yan bangaren su kishi akan yan wannan bangaren da haka aka ce bangaren daya akwai Nana Aisha akwai Hafsa to itinda akwai Hafsa a bangaren to yanda yake nuna cewa zumar kenan an shata ne a dakin Zainab bintu Jahsh akwai kuma Sauda bintu Zam'a ɗaya bangaren kuma akwai Ummu Salama akwai Zainab bintu Jahsh suna cikin wanda suke jagorantar ɗaya bangaren sai suka yi mitin suka ce to ya za a yi a hana manzon Allah dadewa a wannan daki sai aka ce a gaya masa ita wannan zumar da yake sha akwai wani abu mai wari a ciki shine aka ce a gaya masa akwai maghafir wani ganye ne shi yana da zaki amma kuma yana da masifar wari kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake da alaka da wari baya son sa baya kauna shi da haka aka ce to za aka ce duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin shi ya shiga dakin ta to ta tambaye shi akwai wannan warin ko babu za a jefa masa shakku da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo dakin dai sai ta tambaye shi ni kamar ina jin sansanin magafir ce magafir kuma yace eh ce magafir kuma eh sai ta ce ko ba kai bane ba naji dai kamar akwai sansanin magafir sai ce ai shi kuma ba abin da ya sha sai zuma sai to ko kuma dai kudin zuman da ya taka zumar ko ya ci ganyen kamar tambaya ce akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ya shiga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga ɗaya ɗakin sai aka sake gaya masa ko kashi ko akwai kanshin kaza akwai warin kaza manzo Allah ya ce a ni fa ba abin da na sha sai zuma sai to amma fa anya ba warin sa sai aka kare jefa masa shakku ya sake shiga ɗaya ɗakin sai aka sake jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shakku sai manzo Allah ya ce in ko haka ne nayi alƙawari wannan zuman ba zan ƙara shan ta ba har abada an wuce gurin tunda an wuce gurin abinda suke da bukata sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zama shan zuma ba barantana a wuce tsawon lokacin da ya kamata yadda ake wa kowace mace a cikin ɗakin ta wannan ita ce riwaya ta farko da malamai suka bada limatu harrimu ma ahallallahu laka riwaya ta biyu wacce take kuma kamar ta fi zama daidai da siyakin ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata guda 9 na aure kuma kowace tana da ranar ta sannan yana da kuyanga wacce ta haifa mashi ɗansa Ibrahim Mariya al-Qibtiyya wanda sarki Misr muqawqif ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarta kuma ita ta haifa masa ɗan shi Ibrahim to tunda ita ma balarabiya ce kuma kyakkyawa ce tana da kyau sai ta tsaye wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rai ta tsaya musu a rai ba sa su wannan kuma galibi ɗabi'a ta mata mai gida ko mata hudu gare shi idan aka samu yar wanke-wanke gida da ta zo dukun-dukun da tsummo kara da rahin wanka da rahin tsafta da rahin kula da kai matar gida ta dauko ta da kanshi da kanta idan an kwana biyu ta kile ta yi fes-fes da kuma ya su fara damuwa tsakaninsu da wannan yar aikin sai su fara neman ina za a yi fada a sallame ta wani ɗabi'ar yadda take a da aka take a yanzu da aka yi to wannan Mariya sai ta tsaye musu a rai ranar bakin Hafsa sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so in je gida akwai buƙatar da za mu tattauna ni da mahaifana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata izini ta tafi gida to tunda ranar bakinta ce bata gida manzon Allah bai da turaka bai da bangaren da yake kusan kullum a ɗakin matansa yake sai ya gayyaci ɗaya daga cikin kuyangensa ko kuyangarsa ita wannan Mariya al-Qibtiyya sai ya kirawo ta ɗakin na Hafsa tunda bata gida a matsayin matarsa kuma halaliya ce a gare shi lokacin da Hafsa ta je gida ta dawo sai ta tadda ɗakin ta an kulle kuma da wata a cikin ɗakin sai ta zauna a kofar ɗakin sai ta fara rusa kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya sadda Hafsa tana ta rusa kuka a kofar ɗaki sai ta ce manzon Allah a rana ta a ɗaki na a shimfiɗa ta kuma ka kawo kuyanga yarinya ta ko yarinyar gidan ka kawo ta ɗaki da sai abin ya mata ciwo ta rinka rusa kuka ta ce kawai ni ce ba ni da kima ba ni da martaba a gurinka ai sauran mata ba za ka yi musu ba wannan kuma ɗabi'a ce ta mace duk wanda ka yi mata laifi za ta gaya maka sauran baka musu sauran ai dan kana tsoron su ne sauran duk sun isa ko suna da mutunci ita ma ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sauran matan ba za ka yi musu ba ni me yasa ka yi min haka manzon Allah sai yake so ya lallaba ta kuma yake so ya sauke tunaninta abinda take tunani ba haka bane ba sai ya ce ba wannan bace ba akan taranki ya baci akan ta kike ganin kamar baki da martaba baki da mutunci me za a miki ki ji sanyi a ranki ki yadda ana son ki ke da kina da mutunci sai ce to nayi alƙawari daga yau ba ni ba ita wallahi ba zan sake kusantar ta ba sai ta ji daɗi in dai wannan sai ya tata miki hankali to nayi alƙawari haramun sai a kaina ba zan ƙara kusantar ta ba sai ta ji sanyi a ranta da ta ji sanyi a ranta sai ya ƙara mata da wata bushara ita ce za mu tadda a cikin aya ta biyu bushara sai mata rada bayan na mutu da kaza da kaza zai faru ita ce bushara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata amma da manzon Allah ya ga mata sai ya ce fa sirri ne kake fada sai ya fice yana ficewa sai ta ji dadi a ranta ɗakin da yake makwabtaka da ita ɗakin da Hafsa ne mun ce gurb ɗaya suke dan haka kwan 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 sai ta buga nana Aisha zama da kunnanta ya ake suke akwai sai ta ce akwai labari me yake cikin sai wannan yarinya da ta tsaye mana a rai ai an kawo karhe manzon Allah ya ce bahi bahi ta ita abinda take so ta bada labari ba ta mamanta da maganar amana wannan yarinyar ta tsaya mana a reto an kore ta mana ba a ce ta bar gida ba ko manzo Allah ya ce ba shi ba ita da haka ji sanyi a rai da haka matan sai suka ƙara jin sanyi a ranta wannan labarin kuma ya fita banda wannan din kuma dalilin zance yayi dadi an ce he an tabe kuma ya ta ƙara ga mata hayau ya ce da babana da babanki idan Allah ya mai rasuwa kowa zai mulki al'ummar musulmi babanki zai zama khalifa a bayan babanki babana zai zama khalifa wannan shine sirrin da manzon Allah ya ga mata yace kuma ki kike bada wanda tace riwaya ta ce to da suka yada wannan sirrin shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya kalla wai meye dalilin da yasa wannan matan suka ji dadi me yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu abin da za su ji dadi wata kalhi ne babban darasin da muke da akwai su matan da manzon Allah ya haramta wa kanshi Maria sun ji dadi amma abin da ya haramta ma kanshi halal ne ko halal ne ko haram ne na halal ne me yasa ya haramta saboda matan su ji dadi amma abin da yasa ba dan ransa ya so ba sai dan su ji dadi shi kuma Allah sai ya ga bai so haka ba ya za a yi annabin da ya turo yake so yake kauna mata kuma su sa shi dan yana so ya faranta musu rai yayi abin da ba shine yake so a ransa ba sai Allah ya warware hukunci yace ba haka za a yi dan haka kenan wani lokacin idan mace tana neman abin da take so ta gamsu mijinta yana santa to kar ta sa kuma a shigo abin da yake na haramun ne ko dai a yi mata abu da yake na haram ko abin da yake halal ne a haramta shi ko kuma a shiga haƙƙin wani ko a zalunci wani in an yi wannan to Allah madaukakin sarki yana nan zai shiga cikin al'amarin ko a duniya ko shiga cikin al'amarin a cikin lahira kuma in aka je gaban Allah abin yayi muni sai Allah ya saukar da aya ce ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu lak ya kai wannan annabi dan me kake haramta abin da Allah ya halasta shi gare ka amma kai haka ne tabtaghi marbata azwaji kana neman amincewa da yardar matayenka ashe kenan ba laifi bane tsakanin mai gida da matar gida a sasanta a nemi faranta wa juna rai ba laifi bane in mace tawa mai gidan ta laifi ta nemi amincewarta in mai gidan ya saba wa matar shi babu laifi ma ya nemi shi ma abin da zai faranta rai a daidaita al'amarin a wuce tabtaghi marbata azwaji sai Allah ya ce wallahu ghafurun Allah mai ghafara ne rahimun Allah mai cin kai ne sai ya ce to wannan fa abin da akai ga yadda za a yi sai Allah ya tunasar da shi ya ce qadi
qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa huwa al-alimul hakim
na'am Allah madaukakin sarki sai ya ce qad faradallahu lakum ai tuni Allah madaukakin sarki ya wajabta a kanku tahillata aymanukum halasta rantsuwoyinku Allah ya wajabta ya hukunta muku idan kun yi rantsuwa to Allah ya sa muku dokokin da za ku halasta rantsuwar nan taku qad faradallahu lakum tahillata aymanukum halastawa ko kuma warware rantsuwarku idan kun yi rantsuwa kun kulla to Allah ya karantar da ku hanyoyin da za ku bi ku warware wannan rantsuwar taku ita ce abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul maida ko al-rama zai tunota la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum Allah madaukakin sarki ya ce baya kama ku da wargi a cikin rantsuwar ku me wargi irin rantsuwar da ake ba mu ankara ba an yi ruwayo kici wallahi ba ai ba kuna waya da kawarki ke da kika ne koyi kika ga tsatsafa ta cika gidanki ko an yi ruwa ma kina bacci baki sani ba yanzu wannan rantsuwar za a kama ki da laifi ko da kafara ita ce ake kiranta rantsuwar lagaw wannan Allah madaukakin sarki baya kama mu da laifi akan ta amma Allah yana kama mu ne da rantsuwa laifi bima aqattumul ayman da abinda kuka kulla rantsuwar akan shi kamar yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rantse ba zai sha kai san zuma ba shan da rashin shan a hannunsa yake kuma abu ne da za a aikata a nan gaba to wannan ana iya warware wannan rantsuwa sannan da yace in mata ce ba shi ba ita to wannan ma abin da aka kullar rantsuwa ne akan ta kamar ke ma kice na rantsa da Allah ba zan sake shiga gidan A ba ko ba zan sake shiga gidan B ba na rantsa da Allah ba zan sake magana da A ko da B ba na rantsa da Allah ba zan sake sa slippers ba yanzu ne kin ga wani abu ne da kika kullar zuciyarki akan shi sai Allah ya ce to irin wannan rantsuwar ita ce Allah ke bibiya walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman idan kin wannan rantsuwar kuna so ku warware ta shine tahillata aymanikum sai Allah ya ce fa kafaratuhu kafarasa ita'amu 10 masakin shine awa mutum 10 abinci ita'amu 10 masakin aw kiswatuhum ko tufatar da su aw tahriru raqaba ko anta baywa wannan guda uku mutum yana da zabi cikin su da haka idan kin rantsuwa zaki warware wata kil wata a cikin ku ta ce na rantsa da Allah ba zan karawa mijina magana ba da yazo assalamu alaikum assalamu alaikum kawo abinci kina ina sai ta dimi wai iya hikara no za a iya yi yana magana ba ta amsawa zai yi wa kuro so wannan kaga abu ne da tace ta rantsa ba za ta sake magana ba sai ta ga cewa kuma ta zauna ba za a sake magana ba zai taba yi wa ba to idan za ta warware wannan rantsuwar shine Allah ya ce tana da zabi ko ta ci da mutane 10 ko ta tufatar da mutane 10 ko ta yanta baiwa fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati wa tut'imuna ahadikum kuma zama to moderate abinci ne ba na kasa ba ba na can kololuwa ba meye matsakaicin abincin da muke da akwai wata kilwa ke da shinkafa wata kil shinkafa da taliya ko wata kilme eh so a duba matsakaici mai mutunci kuma a masa gyara matsakaicin gyara da dan mai din haka da dan nama da dan ganye to sai awa kowa ce kawai sai a bashi in ba haka ba aje a duba ya duka a duba mutum 10 a dinka a basu ina it'amu 10 masakina aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ko idan da bayi yadda muka yi bayani a can ansar wa take da suna kafara zihari ko to wannan baiwar sai a inta guda daya idan wannan ukun ba su samu ba Allah ya ce faman lam yajid sai dayan wannan ukun bai samu ba sai ce fa siyamu thalathati ayyam to sai ai azumin kwana guda uku zalika kafaratu aymanikum idha halaktu wannan ita ce kafarar rantsuwar ku a duk lokacin da kuka yi rantsuwa da haka yanzu duk matar da ta ci alwahi ta ce bazan yi ba to idan tai ko kafin tai wajibi ne tai dai wani abubuwa ko abincin mutum 10 ko tufafin mutum 10 ko yanta baiwa in babu azumin kwana uku a nan gurin akwai kuskure da muke duk wacce ta tahi za ta yi rantsuwa ta ce ai na riga ne na yi rantsuwa ni ba zan yi ba kafara ya za ina zaune in yi azumin kwana uku ba shine problem din ba shine duk wanda ya rantsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ba zai yi ba ko ya rantsa akan zai yi sai ya ga kishiyar hakan shine ya fi alkhairi kin rantsa ba za ki yi ba sai kika ga shi ya fi alkhairi kin rantsa zaki sai kika ga rahin yin ya fa alkhairi sai Allah madaukakin sarki manzo Allah ya ce wannan rantsuwar wajibi ne ai mata kafara ba zabi aka baki danki ne miki lafi sai kika ce na rantsa da Allah wallahi in ka shigo gidan nan na karya maka ya wannan rantsuwar abu ne da kika kullar zuciya akan ki ba kame bima aqadtumul ayman zuciyarki ta kudure kuma aiki ne da za a aikata a nan gaba wallahi idan ka shigo gidan nan sai na karya ma kafa bacin kin huci sai ka ce to yanzu na karya masa kafa aina za a dora shi kwana nawa zai yana kwanci dorin zai yi kyau ko ba zai yi ba wanne yafi kyau yanzu ki kafara rantsuwar ko kuma ki karya wanne yafi alkhairi na'am kafara to yiki ka tai kafara kar ki ci azumi uku yanzu a cikin kudin ki ba na mai gida ba mata da wayo
da sun tahi an yi tefa ne ta zari a na mai gida banda na mai gida yanzu naki na karan kanki nemi abincin mutum goma nemi tufafin mutum goma nemi baiwa in babu azumi uku zalika kafaratu aymanikum idha halaltum to da manzon Allah ya rantsa yace ba zai sake zuwa wajen wannan baiwa ba sai Allah ya ce ba haka bane qad faradallahu lakum tahillatu aymanikum Allah ya riga ya wajabta muku yadda ake rawa rantsuwa yanzu anan ma me zamu fahimta tukan mi bayani tunda Allah ya ce ya wajabta mana warware rantsuwa ana nufi wannan rantsuwar da manzon Allah ya Allah bai yadda ita ba ya warware rantsuwar ya yi mata kafara in zuma ce ya ci gaba da shan kansa idan wannan baiwa ce ya dawo ya ci gaba da mu'amala da kayansa ine qad faradallahu lakum tahillatu aymanikum yanzu anan hayu tun da mu wuce koda wata ta tirsasa mijinta ya mata alƙawarin babu kaza har ya rantsi kuma sai aka je gurin da ake ganin cika wannan rantsuwar ba shi ne daidai ba to ana da damar da za a yi kafara kuma a yi abin da yake shine daidai wata kalwa ne rantsuwa matar sai ce na rantsa da Allah ba zan miki kihiya ba ni ba zan aure ka ba saboda ni ba na son kihiya yace wallahi ba zan miki ba kihiya ya rantsi sai kuma aka je gurin da yin kishiyar ya zaman tola rura ya za a yi na kafara ko to idan kuma ya mata alƙawari fa akwai sharadi akwai rantsuwa in sharadi ne aka gindaya ba za a baka ba sai akan ba kishiya idan kuma hi ne dan ta ji dadi kawai ya rantsa dan ta yadda da rancansa to yanzu anan zai yi kafara kuma sai ba ta hakuri kuma ita ma ta yadda in sharadi ne to sai su sake zama wanda dai miki alƙawari ko mun yi sharadin cewa ba zan miki kishiya ba amma yanzu saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza zaki iya amince minki mun alfarma tunda sharadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharadin su kuma mafi sharadin da manzon Allah ya ce ya fi cancanta a cika shine sharadin da aka halasta maka yar mutane akan su so wannan yana da buƙatar a zauna a yarjejeniya an taba yi a zahiri wanda da aka zo suka yarjejeniya aka kira lauyan su lauyan gidan su yazo zamu baka yarinya amma ayi rubutu kuma ga lauya in ka aure ta ba za ka yi mata kishiya ba yace ya yadda lauya ya rubuta agreement iyayen ta suka sa hannu shi ma ya sa hannu aka bashi kofi shi ma aka bashi kofi ana nan ana nan ana nan sai Allah ya kaddara wani abu ya bujiro da dole yana da buƙatar ya ƙara aure mata ba su da kirki wata ko tana zauna tana gadan mutuwa ta yadda hede in ta mutu ayi batta amma dai a ce yau an kawo kihiya tana nan ba ta yadda ba yayi yayi kace Allah ba ta yadda ba da ya ƙarhe ta sanar da iyayenta aka gaya lai aka ce ka hirya za ta fi kotu saboda hi ya ce he yayi yayi ta bada baki suka ce ba su yadda ba ima hayane mu shawara na salawai yace to ya za a yi yace ba na agreement din in karanta ya karanta agreement din tun daga farko har ƙarshe yace to agreement din bai nuna ba cewa kuma babu damar saki da haka mu tafi kotu eh idan mun je kotu hi dai mun yadda cewa an mata alƙawari kuma an yadda an yi sharadi cewa ba za a ƙara mata kishiya ba wannan a matsayin tana matar shi amma idan an sake ta fa na zai yi cewa mu tafi kotu in mun je kotu mu tafi kotu idan mun je kotu mun yadda za mu cika sharadi matsawar tana matarka ba za ka ƙara mata aure ba amma idan ba mata matarka kana da damar da zaka aure mata guda hudu da haka yi karanta musu ga abin da za a yi mun yadda aka tafi kotu aka yi zaman farko aka ce to a bada dama a yi sulhu kace su kuma magana su sun yadda za su cika sharadi matsawar tana matar shi ba za a ƙara mata aure ba an yadda za a cika sharadi amma ana da buƙatar aure tunda takaddar ba ta ce ba kuma babu saki mun yadda a ƙarhe za mu saka ta haimu aure adadin matar da ake so ƙarhe aka ce to ya za a yi a sake ta a ƙara auren ko kuma tana nan a ƙara auren wanda ya fi albarka da haka iyayen da kanta da lauyoyin suka janye wannan sharadin sun yadda a janye sharadin a ƙara auren ta zauna a matsayin matar shi
so irin wannan yini abin da ke faɗa ba kuma nace a irin wannan din ba misali idan an samu sharadi miji ya miki alƙawari cewa ba zai ƙara miki kishiya ba saboda yana zumudi lokacin ba sauki wuce sai aka zo tsakiyar aure sai kike ga cewa dalilin da za a ƙara auren kimakin gamsu da shi to wannan ko an yi sharadi ka iya bada dama a janye wannan sharadi din ko ya miki wani alƙawari cewa nayi alƙawari idan na aure ki ba zan ƙara zuwa mai duguru ba ai rantsuwa ce ko sai kuma zuwa mai duguru sai ta kama to qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wannan rantsuwar da aka yi sai a waware ta matsau zuwa alwarai dugurin iya fa alƙawari ashe fa dacewa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum Allah ne mai jibinta da kamari duk macen da take gidan miji duk mijin da yake cikin gidan matar shi kada ta dauka dabara da take da akwai ita ce gatanta kada ya dauka dabara da yake da akwai shine gatan shi a mai jibintar al'amuranmu ya hana mu tozarta Allah madaukakin sarki da haka duk yadda kike ganin zaki yi dabara in yi kaza ki sa matakan tsaro ki kewaye gidan wannan ba zai hana ba ki zauna lafiya ko ba zai hana ba ki samu tashin hankali abinda ake so ki sa a ranki wallahu maulakum Allah shine majibincin al'amuranku idan Allah ya jibinci al'amuranki sai ya zaunar da ke lafiya ya baki fahimtar juna ya baki gamsuwa in an samu wannan mace ta zauna lafiya kalli in an samu wannan tana da tashin hankali duk matar da Allah bai sa mata nasuwa a gidan miji ba tana da tashin hankali duk wanda bai sa mata gamsuwa ba abinda ta gani ba ta gamsu da shi ba tana da tashin hankali duk matar da take ganin dabarar ta ita ce dabara tana da tashin hankali amma wacce ta sallama ta meka zuwa ga Allah madaukakin sarki to ta huta inda za ku gane cewa idan Allah bai sa miki gamsuwa ba kina da tashin hankali na ga dan wani clip da ya yawo kwanan nan mai gida ne da ya siyo cake irin tsato da ake yi na birthday amma ba birthday din za a yi ba sai aka sa wuka aka yanki wani guri bai kai ba fadin wannan wayar sai aka dauka sai aka meka wa daya matar ita matar da ta shiga ta ga cake mai kyau ga an masa wani yanka kawai ta rike take ta rawa tana jin dadi a daki saboda mai iya abin da aka bata ta gamsu da shi ita kuma ɗaya matar da aka cire wannan gurin sai aka bata duka kekin da ta shiga ɗaki kawai ta fahe da kuka wannan da aka cire mai aka yi da shi ina aka kai shi bai sa aka cire sai kawai ta fahe da kuka ita wacce ta ga mai dan guntu tana rawa tana jin daɗi a ɗaki ita kuma wannan tana kuka meye bambancin natsuwar da Allah madaukakin sarki ya sa musu da gamsuwa da abin da ya zo cikin hannunsu shi yasa babban sirru a ko ina ne Allah madaukakin sarki ya sa miki gamsuwa idan Allah ya sa miki gamsuwa to kin ci riba idan Allah ya cire miki gamsuwa wallahi idan da za a cika miki ɗakin nan da duk abin da kike so wallahi sai kin ga damuwa kaddara sarkar gold aka cika miki ɗakin nan da sarkar gold ko ki dauki wannan ko ki dauki wannan wallahi idan Allah bai sa miki gamsuwa ba he kin ga ta diamond a gurin wata ki wuni kina bakin cike da damuwa dan me yasa ba a sa miki irin ta ba to amma idan kika yadda wallahu maulakum Allah shi ne mai jibintar al'amura kika meka al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya sa miki nutsuwa da gamsuwa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hore miki wallahu maulakum Allah madaukakin sarki shi ne mai jibintar al'amuranku wa huwal alim kuma shine masani ya san me zai yi daidai da ki sai ya baki ya san me zai tada miki hankali sai ya hana ki gani ko ki alhakim Allah madaukakin sarki shine mai hikima ya san me yasa ya kai ki gidan ya san me yasa kike zaune ya san me yasa duk abin da aka sa a gidan ya yadda ya faru akwai hikimar da ke kin sani ko baki sani ba Allah ya san da ita wallahu maulakum wa huwa alimul hakim Allah madaukakin sarki masani ne alhakim mai cikakkiyar hikima ce sai wa idh asara annabiyyu amma ba za ka karanta ba na ga har 8 da binci 7 so wannan abin da ya faru a iyaka wannan gurin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce da zai ga ya wana na hafsa saboda ita an shiga ɗakin ta tana ganin an ci alfarmarta sai manzon Allah ya rada mata idan Allah ya kaddara na bar duniya Abubakar baban Aisha zai zama khalifa idan yayi mulki ya kare babanki Umar shi ma khalifa tana fita sai ta bada labari wannan shine sirrin da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da nan Hafsa wa idza asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadisa ya ba da sirrin wani zance zuwa ga wani yanki na matan shi ita kuma sai ta ba da labari wannan sai yake nuna cewa akwai halin zamantakewa da yake faruwa tsakanin miji da mata mijin ya rada wa matar wani abu a matsayin sirri ba ma maki fada ake ta tada hankali wannan mata ta tada hankali akan kishiya namiji wani lokacin an halata ya ƙarya ko sai yake kake da wallahi ba fanta nake ba kai dole akai wannan aura me yasa faɗa wannan maganar ya ga ya miki ne wata kilke danki ji sanyi ki ji dadi a ranta a ranki amma a gaskiya yana santa ko baya santa yana santa da baya santa da ya sake ya kuma da kika fito gobe kuna fitowa gida ce ko da kike zauna ma aikin banza ma da ba san ki ake ba yanzu kaga aikin banza da ba san ki ake ba yanzu wannan me fituna kika kulla a cikin gidan ko da an yi zance mai kama da wannan to wani lokacin in an yi zance akwai zancen da kawai an yi ne kiji sanyi a ranki amma ba a adarwa ba a fadin sa dan hukuncin sa me ba ya dawa ba yasa aka ce duk zancen da za a yi aka dan kalla hagu aka kalli dama aka dan leka akwai mutum ko ba mutum don aka ga miki wannan zancen amana ne sirri to ke ma mai gidanki akwai zancen da in ya ga ya miki sirri kuma ku yi taka tsantsan akwai lokacin da idan mutum zai zance wallahi zance kaza ya san duk duniya ba wanda ya ga wasai wani da ya fita an san ke ci zance kaza fa da wance da wance sun sani zance kaza fa wani kadai sani akwai zancen da wallahi duk kowa a duniya akwai da mutum daya ake da haka da an ji an san ke ci to irin wannan shine zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da matansa kuma labarin ya fito da haka yana zuwa gida sai ya ga mata yace wance kwata ce mun kaza to ta ci amana ta kenan ko shine wa idza asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna mu da kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace idan Allah ya kai mu rana a cewa sai mu ji menene hakikanin sirrin me aka bada a cikin sirrin ya akai aka kasa sirrin ya akai manzon Allah ya nuna mata ya gane sirrin da aka nuna an gane sirrin wani irin borun kunya suka yi wani irin hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu ko me zamu dauka na izina a cikin tsarin zamantakewar mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da dukkanin abin da yake na alkhairi wanda yake na kuskure ne ubangiji Allah ya ba mu ikon guje masa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin